ofishin Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niya Saroniya da Dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alpha Radio a Kumasi Ghana. A sauraron barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar daga ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da murnar gwamnan Benue Otom don umarnin shugaba Buhari na bude wuta kan wanda aka gani da bindiga a daji ba da izini ba.
Otom kenan yake shagubewa waɗanda suka cecceke shi lokacin da yace gwamnati bata dauki mataki kan yan bindiga dadi ba.
Alazan Najeriya su sha kurumin su da rigakafin corona ba zai zama musu jidali ba. Masunta sun samu kansu a yankin birnin Kwanni bayan kalubalen cutar annoba.
Saboda wanga an jiki da Allah ya bamu bai kamata a ce mu bari ya lalace. Kenan yana da kyau a ce mu tana da shi.
Su kuma dillalan yazawa wato kashu na san gwamnati ne ta shigo harkar da bude masana'antu. Muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Duk kafin waɗannan ga labarun duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya umarci dukkan jihohin kasar 50 da kuma gwamnatocin yankuna da na kabilu su ba da dama ga dukkan mutane da shekarunsu ya kai su yi rigakafin cutar corona nan da farkon watan Mayu. Da yake jawabi yayin cika shekara guda da barkewar annobar COVID-19 a Amurka, Biden ya bayyana cewa burin shi shine a iya samun kalilan su iya taruwa a wuri daya ranar bikin samun yancin kai na kasa a bana.
By July the 4th, there's a good chance you, your families and friends will be able to get together in your backyard or in your neighborhood and have a cookout or a barbecue and celebrate Independence Day.
Yace nan da zuwa ranar bikin samun yancin kan kasa a ranar 4 ga watan Yuli. Me yiwuwa ne iyalai da abokai su iya taruwa a bayan gidajensu ko a unguwanninsu su yi gashi su kuma yi bikin ranar samun yancin kai. Wannan ba yana nufin manyan taruka da zai hada mutane da yawa ba, amma yana nufin mutane kalilan za su iya taruwa karon farko bayan lokaci mai tsawo. Wannan zai sa bikin na bane ya zama biki na musamman sosai. Ba wai kawai za mu yi bikin samun yancin kan kasarmu ba, amma za mu kuma fara yin bikin samun yancin kai daga wannan kwayar cutar. Kafin shugaban ya yi jawabin ranar da ya cika kwanaki 50 da hawa karagar mulki, gwamnatinsa ta sanar da tura karin dakaru 4,000 domin taimakawa wajen yin rigakafin coronavirus, abin da ya kai adadin sojojin da ke taimakawa wajen gudanar da aikin 6,000. A jiya Alhamis, shugaba Joe Biden ya rattaba hannu kan kunshin tallafin coronavirus na $1.9 trillion da ya zama doka, wanda ya bude kofa na sakin tallafin tarayya ga Amurkawa da 'yan kasuwa da suke fama da rashin kuɗi. Biden na jam'iyyar Democrat ya rattaba hannu ne kwana guda bayan da majalisar wakilai ta amince da kudirin da Korea 220 da suka amince, sai kuma 211 da basu amince ba tare da goyon bayan jam'iyyar Republican ba kuma kwana guda kafin ran da fadar White House ta ayyana. 'Yan majalisa na jam'iyyar Republican sun kalubalanci kunshin tallafin, suna masu cewa kudin ya yi yawa kuma ba zai taimaka waɗanda suke cikin tsananin buƙatar taimakon tattalin arziki ba. Shugaban marasa rinjaye Kevin McCarthy a ranar Talata ya kira kudirin da tsada, mai cike da rashin gaskiya da kuma sassauci. Sabuwar dokar za ta samar da cek na $1,400 ga kowa, amma banda waɗanda suke samun kuɗi da yawa a ƙasar, kuma an fara da kuɗin haraji da ake ba wa iyalai masu ƙaramin ƙarfi zuwa $3,000 ga yara da suke shekara 6-17 da kuma $3,600 ga yara da suke ƙasa da shekara 6 na shekarar haraji ta 2021. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Alhamis cewa sama da mutum miliyan 88 suna fama da matsanancin yunwa a ƙasashe da rikici da rashin zaman lafiya ya shafa a ƙarshen 2020, kuma akalla miliyan 34 daga cikinsu na fuskantar yunwa a bana. Ya ce sauran kaɗan mutane miliyan 34 a ƙasashe sama da 36 su faɗa yunwa, tuni yunwa ta kasance a waɗansu ƙasashe kalilan. Kwamitin da ke bayar da kyautar zaman lafiya ta Nobel ya amince da alaƙanta tsakanin yunwa da rikici, inda ya baiwa hukumar abinci ta duniya WFP babbar lambar yabo ta zaman lafiya a 2020. A bara hukumar ta kai wa mutum miliyan 114 taimakon abinci, wanda shi ne mafi girma a tarihi. A wannan shekarar tana buƙatar $5.5 billion don a magance yunwa. Har ila yau, yayin wani zama, Guterres ya sanar cewa ya kafa kwamiti mai ƙarfi kan rigakafin yunwa wanda shugaban ba da agaji Mark Loko zai jagoranta, wanda zai hada da wakilai daga hukumar WFP da hukumar abinci da noma ta Majalisar Dinkin Duniya FAO. Kwamitin yaƙi da yunwar zai mai da hankali kan rigakafin yunwa da kuma tattara tallafi ga ƙasashe da lamarin ya shafa sosai. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An yanke wani mutum ɗan asalin ƙasar Sudan ta Kudu hukuncin ɗaurin shekaru 7 a gidan yari saboda samunsa da laifin yi wa wata yarinya ƙaramar mafiya ɗe, hukuncin da ba kasafai ake samunsa ba a cikin ƙasar ta Afirka ba. Ba kasafai ake ba da rahoton yin fyaɗe ko lalata a Sudan ta Kudu ba, kuma masu laifin ‘yan kaɗan ne ake hukuntawa kan laifuffukan da suka aikata. Ko da yake hukuncin da aka yanke wa waɗansu sojoji biyu bara waɗanda suka yi wa wata mata fyaɗe a garin Yal ya haifar da ƙwarin gwiwa ga masu fafutuka. Yayin da yake sanar da hukuncin a jiya Alhamis a babbar kotun jihar Jonglei, mai shari'a John Yale ya umarci mai fyaɗen Magai Manyang da ya biya shanu 5 ga dangin wanda aka yi wa fyaɗen a matsayin diyya daidai da dokar aure ta dinka. Lawan mai gabatar da ƙara Manyan Ngwini ya yi na'am da hukuncin yana mai cewa an yi adalci. Birtaniya tana shiri domin dubin dubatar 'yan Hong Kong da za su nemi biza ta musamman na zama a Birtaniya, bayan da gwamnati ta kaddamar da wani sabon shiri da zai hanzarta ba su izinin zama 'yan ƙasa ga wasu mazauna yankin da Birtaniya ta yi wa mulkin mallaka a matsayin mayar da martani ga yadda China take tauye musu haƙƙinsu. An kaddamar da shirin neman bizar ta yanar gizo a watan da ya gabata, kuma Birtaniya ta ce tana sa ran kusan 'yan Hong Kong 300,000 za su nema a cikin shekaru 5 na farko.
Labarun duniya aka saurara, yau za mu shiga babin rahotanni. Gwamnan Benue Samuel Otong ya shiga murna don umarnin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayar na a buɗe wuta kan duk wanda aka samu a daji da bindiga ba bisa ka'ida ba. Gwamnan wanda tun ficewarsa daga APC mai mulki ya koma PDP gabanin zaben 2019 ya shiga caccakar gwamnatin Buhari, ya ce matakin zai ba wa 'yan gudun hijirar jihar Benue damar komawa gidajensu. Zainab Babaji na ɗauke da rahoton.
A kwanakin baya dai gwamnan na jihar Benue Samuel Otong ya yi kakkausar suka kan abin da ya ce yadda shugaban kasar ya yi biris da yawan masu ɗauke da makamai suna kashe-kashen mutane da raba su da gidajensu. Otong kenan yake shagubewa waɗanda suka caccake shi lokacin da ya ce gwamnati ba ta ɗauki mataki kan 'yan bindiga daɗi ba. Ya ce yanzu shugaban ƙasa ya saurare ni, dama shawara na bayar cewa a kau da waɗannan 'yan ta'adda.
For us here in Benue State, this order that has been given, if it is implemented, our IDPs can go back to their ancestral homes.
Gwamna Otong ya ce, mu a nan jihar Benue idan har aka aiwatar da wannan umarni, 'yan gudun hijirarmu za su koma gidajensu na asali, su zauna lafiya su yi noma don magance matsalar yunwa da ake hasashe. Shugaban kungiyoyin haɗin gwiwa don samar da gaskiya da adalci a jihar Benue, Peter Shande, ya bayyana wa manema labarai cewa akalla mutane 800,000 ne suka ƙaurace wa mahallansu suke kuma gudun hijira saboda hare-haren 'yan bindiga a jihar. Wani lauya a Jos, barista Solomon Daliop, ya ce maimakon ba da umarnin harbin kan mai uwa da wabi da shugaban kasar ya bayar, kamata ya yi shugaban kasar ya ayyana 'yan bindigar a matsayin 'yan ta'adda. Ya fara ne da bayani kan abin da dokar kasa ta ce game da umarnin kisa da shugaban kasar ya bayar.
An ba shugaban kasa kudin ya ba da executive order, amma wannan executive order da yake bayar da cewa a harbe duk wanda an gan shi da makami, ko da shike zance mutum tafiya da makami ko rike da makami ba tare da doka ta ba da umarni ba, bai da kyau, doka ta hana wannan. Amma kotu ne kawai doka ta ba da wannan umarni, yanka ma mutum hukuncin da an kama shi da makami wanda ba bisa ga ka'ida ba. Dokan da ya kamata shi shugaban kasa ya bayar shine a yi hanyoyin da za a declaring da su wa terrorist, because ana nan ana kashe jama'a.
Abinda kake nufi shine wato shugaban kasa ya fito karara ya ce wato waɗannan masu ɗaukan bindiga 'yan ta'adda ne.
Exactly. 'Yan ta'adda kamar yadda an declaring Boko Haram terrorist, su din nama a declaring nasu terrorist.
To tun lokacin da shi shugaban kasa ya yi wannan umarni, kana ganin kaman kwalliya ta biya kuɗin sabulu, wato kaman an samu nasara?
Har wayo ana kidnapping, har wayo ana kashe-kashe. Saboda haka shugaban kasa ya kamata ya duba, a zauna a tattauna wannan abu, a duba yaya ne za a maga wannan damuwa.
Barista Solomon Daliop kenan, wani lawyer a Jos. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Hukumar alazin Najeriya na hakun ta zauna da malamai don samun shawara kan batun rigakafin cutar corona ga maniyyata aikin haji musamman ma ga masu adana kuɗi don samun tafiya sauki faralin. An fahimci cewa kowane maniyyaci sai ya samu rigakafin kafin tafiya Saudiya. A sanarwa daga daraktan labarun hukumar Fatima Sanda Usara, hukumar ta ce har yanzu ana kyautata fata ta gudanar da aikin hajin na bana, inda hakan ya sa hukumar ke tuntubar kwamitin yaƙi da cutar na shugaban ƙasa don shiryawa a kan lokaci ga maniyyatan.
Yeah, we already have the assurance of the authorities managing the pandemic of COVID-19 in Nigeria that at the appropriate time our pregnancies will have no problem in accessing the vaccine.
Shugaban hukumar Zikirullah Kullayasan ya ce sun samu tabbaci daga hukumar da hakiki ganta na shiryawa don maniyyatan su samu rigakafin ba tare da samun matsala ba. Malaman sun yi bayanai don samun hanyoyin gamsar da maniyyata cewa rigakafin ba shi da wata illa. Fiye da malamai 50 daga sassan Najeriya suka halarci taron hukumar Alazan da aka gudanar a Abuja. Muryar Amurka ke sauraro daga Abuja, Najeriya. A yankin birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar, masunta sun samu kansu daga kalubalen corona da ya kawo dakatar da sana'ar tasu ta gado. Haruna Mamman Bako ba mu labarin yadda lamarin yake.
Bayan famar da suka sha a shekarar da ta gabata sanadiyar annobar coronavirus, masunta kifi a jamhuriyar Nijar sun so madarawa a wannan shekara bayan da hukumomi a mataki daban-daban na kasar suka fara ba da damar bude tafukan kamun kihi kamar yadda ya wakana a garin Cerasa da irin birnin Kwanni, ko da yake a wurin wannan bakin da ya samu alertar mahukunta na barikin na gargajiya an yi gargadi sosai ga masunta kamun kifin da kiyaye cinkoso saboda wannan annobar da ma sauran ababe kamar yadda za a ji daga bakin magajin garin birnin Kwanni Dr. Asuman Sumaila.
Bayan wata shida na liƙe shi ana bari kihi a yawaita yannan kuma a bude tsawon wata shida. Kira guda ne muke so mu yi kuma wannan da duka al'umma na da jami'an tsaro saboda wanga arziki da Allah ya bamu bai kamata a ce mu bari ya lalace ba, yana da kyau a ce mu tana da shi. Akwai wata al'ada wadda mun yi koke kuma bisa har bisa yanzu Allah bai sa aka ciyo kanta ba bisa kan yaran da ke zawa picnic na nan. Wannan yana da kyau biro na cooperative da jami'an tsaro da mu duka mu gani yadda ya kamata a ce burma an kama wannan abu.
Shi ma Alhaji Abba Lele shugaban gundumar birnin Kwanni ya ce wannan budin ta fuka domin kamun kihi yana cikin tsarin nan na shugaban kasar jamhuriyar Nijar na ƴan Nijar su ci da ƴan Nijar
da sunan President La Republic da sunan Prime Minister. Muna muku godiya lalle alhamdulillah an yi jira wata shida an tsare wannan tabki ba a kama kihi har zuwa wata shida a saka dokar da za ta ba da izini a zo a kama kihi. Kuma idanmu ya gani alhamdulillah sai mu wa Allah godiya lalle an cimma buri. Wannan abun da muka gani yana cikin tsari na towa n kamar dan Niger ci da dan Niger.
A nasa bangaren shugaban ma'aikatar gidana ta gundumar birnin Kwanni Colonel Iliyasu Musa ya yi godiya da ganin wannan ranar ta soma bude ta fuka domin kamun kifi a dukkan fadin kasar. Haka zalika godiya ga dukkan masu hannu da shuni da suka taimaka ma masunta kihi din domin gudanar nasu ayyuka. Yayi jawabi haka zalika da gamsuwa dangance da irin jin kokarin da masunta kihin suka yi domin ganin cewa an yi tanadin kihin tsawon watanni shida.
Yau muna matukan farin ciki da Allah ya gwada muna wannan rana bayan wata shida da an kalike tafkin Cerasa. Yanzu gashi an zo bukin buda kamun kihi tsawon wata shida. Allah shi gwada muna mun samu ruhani gaba ɗaya bisa kai ga wannan sha'ari na kamun kihi. To Cerasa dai kowa ya sani suna da cooperative kuma mu kankanmu ma'aikata gidan gona mun yaba ma cooperative wannan ta Cerasa. Cerasa tara da tsari kun gani in ba dan da anka hoke wata shida anka hana kamun kihi ba sun ka kama mu da anka hoke to ba a samu wannan kihi. Lalle mun ba su lambar yabo mun jinjina musu.
Mutane da dama ne ke cin moriyar sana'ar kamun kifi a jamhuriyar Nijar haka ma da hana matasan karkara fita zuwa kasashen waje domin tirani. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Su kuma dillalen yaza wato kashu na bukatar gwamnati ta shigo harkar da ribar da suka ce sun hango musamman ta fuskar kafa masana'antun sarrafa wannan dan itace. Wakilin mu Alfonso Sokoro Igwe daga kudu maso gabashin Najeriya ya aiko mana wannan rahoton.
Kungiyar dillalen yazawa ta kasa wato National Cashew Association of Nigeria NCAN ta bukaci gwamnatin tarayya ta gina masana'antun sarrafa kwallon yazawa a fadin kasar domin bunƙasa noma da kuma haɓaka tattalin arzikin ƙasar. Shugaban ƙungiyar Honorable Ojo Joseph Ajanaku ne ya bayyana wannan buƙatar a wata hira da sashen Hausa na muryar Amurka jiya Alhamis, inda ya ƙara da cewa yanzu ana sa ran cewa za a ƙara yawan yazawar da Najeriya ke fitarwa muddin gwamnati ta yi abin da ya kamata.
We have a target of increasing it to 1 million metric tons.
Yace muna sa ran ƙara yawanta zuwa metric ton miliyan guda nan da shekaru biyar masu zuwa. Daga kimanin metric ton 350 da Najeriya ke fitarwa yanzu. Kuma za mu cimma wannan burin ne idan har gwamnatin tarayya ta gina masana'antun sarrafa yazawa a sassa daban-daban na ƙasa. A nasu ɓangaren kuma, masu tattara ƙwallon yazawa daga ƙarƙara kamar su Malama Franka Ifani sun yi kira ga dillalai da su ƙara musu kuɗi a kan kowane buhu. Kwatankwacin wahalar da suke sha wajen tattaro yazawa wacce aka fi sani da kashu a harshen Ingilishi.
Ogbu ekwesi tiri ego ka ndị ọgba kwallon sanwe kọma tukwa n'obere ha luzu shira.
Ta ce yanzu ya kamata ƙara mana kuɗi a kan kowane buhu don mu ma mu amfana bisa wahalar da muke sha da kuma asarar da muke tafkawa. Mu da muke karkara ba wata riba muke samu ba. Kuma shi yasa muke roƙo don Allah ku taimaka ku ga musu su ƙara mana kuɗi. Yanzu bayanai daga ofishin kididdiga na ƙasa na nuni da cewa Najeriya ta samu dala miliyan 116 wato kimanin naira biliyan 36 daga cinikin yazawa a shekarar 2019. Kuma farashin buhu guda a karkara yanzu na tsakanin naira 20 da 21, yayin da robar fenti guda na tsakanin naira 800 da kuma naira 900. Alfonso Sokoro Igwe, muryar Amurka, daga Bowere, Najeriya.
A gaishe ku miliyoyin masu sauraron muryar Amurka a shiri hudu a wuni don samun sahihan labaru daga majiya mai tushe. Kafin shirinmu na gaba, ga waɗannan saƙonni na sabbin shirye-shirye da muryar Amurka ta fara kawowa daga watan jiya.
Zauren VOA, ƙwarai ba shakka. Duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattako.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su ƴan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi.
Idan an zo a zabe a siyasance lokacin zabe, maza ƴan uwanmu sai su zauna suna ta discourage suna hana a zabe mu.
Shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai ƴan shi'a ne, kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa, ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata, to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA, wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Don sanin labaran sana'o'i, harkokin yau da kullun, har ma da masu ban mamaki a biranenmu, ku kasance da sabon shirin rayuwar birni.
Tsadar rayuwa ta samu. A da in kana filin kana iya kashe naira 200, yanzu fa ka kashe 400 domin noma da cikin kama za ka ƙoshi kenan. Ni yanzu abin da yake damuna yake iya gaya ma kenan.
Birni magama sarakuna, masu hannu da shuni da talakawa.
Ita rayuwa ta dan adam, Allah na ba kowa rabonsa daidai lokacin da ya ga dama. Yanzu yanda ake dai na dan samu da wani kuɗi da daga bayan nan na dan saida ina dan saida kayan wuta haka.
Don sanin wayanar da ake toyawa a birni, ku kasance da ni Sale Shehu Ashaka na muryar Amurka. Duniya a dakon hannunku.
Madalla ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum sauraro. Barka da hantsi yau, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Idan mai sauraro na biye da shirin yanayi da muhalli a makon jiya, mun zanta da mataimakiyar daraktan sashin sauyin yanayi a ma'aikatar yanayi ta Najeriya, Hajiya Halima Bawa Buhari, wacce ta yi mana bayanin yadda suke aiki domin samar da dokokin da za su taimaka wa Najeriya a yunkurinta na rage iskar carbon a cikin muhalli. Har wa yau muna tare da Hajiya Halima Bawa Buhari, wacce za ta dora da bayanai a game da alamomin da ke nuni da samun sauyin yanayi, kuma irin matakan da ya kamata al'umma ta dauka wajen bada gudunmawar a yi sauraro lafiya.
Hajiya, washin sauyin yanayi yana da wasu alamomi ne da ake gane shi da su?
Za mu ga yanayi ya ƙara zafi, zafi da yake da ɗan ƙarin tsanani. Mu dai mun sani yanzu muna cikin lokacin zafi ne, amma wanda suka ɗan daɗe a shekaru sun san irin zafin da muke samu a cikin waɗannan shekarun da suka wuce, kamar shekaru 5-10 haka, ba inda muke da su, ba inda zafin yake kamar shekara 20 na baya ba ne. Kuma za mu ga lokacin da watanni da ya kamata a yi ruwa, sai mu ga wani ba a ruwan lokacin, sai wani da ba a ruwan da shi ake ruwa yanzu. Wannan November da ya wuce na 2020 da su October, mun sani dai a arewacin Najeriya akan yi iska ne da sanyi sosai, abinda ake ce ma hamatan ko, amma sai ni dai inda na gani ba wani iska can sosai, ba sanyin kuma bai tsanani inda yake yi da ba. Za a ga kuma wani lokaci da ya kamata za a yi ruwa, ba a yi ruwan ba. Lokacin da ya kamata ruwan ya dauke, ana ruwa din. Kuma inda ake kankara ko suno kaman kasashen waje, inda dama babu suno, sai a ga ana suno din wannan kankaran na faduwa. To duka wayannan alamun canjin yanayi ko climate change ne. A nan Najeriya kuma abinda ke nuna mana da gaske wannan canjin yanayin na faruwa, abinda ake ce ma desertification a arewacin Najeriya, za mu ga ya karu. Da inda muka sani akwai hamada ne ko?
Wato hamada ko?
Inda akwai yashi da busasshen wuri haka, can ta wurin su Maiduguri, amma sai mu ga kuma abin na gangarowa zuwa tsakiyar Najeriya. To wannan desertification din yana ta karuwa. Sannan kuma muna ganin karin ruwa, in akai ruwa mai tsanani sai ya cika ko ina, ya bata abubuwa, ya dauke gonakin mu, ya dauke mana gidaje, ana ce mu ambaliya ko, sai mu ga abin yana karuwa. Inda da ba a ruwa mai tsanani kuma bai tattarewa, yana tara mana gonaki kuma da gidaje da mutane, sai mu ga suna yi yanzu kaman da aka yi kwanaki a wasu arewacin Najeriya. Da da ba a gani irin wa'annan suna faruwa.
Shi kuwa ɗan rajin kare muhalli Umar Sale Anka ya yi tsokaci ne a game da yadda sauyin yanayi yake haifarwa al'umma talauci.
Hanyoyi da 'yan Najeriya suke samun abin da ake kira talauci na wajen samun makamashi, wato akwai matsaloli da sukan shafi mu talakawa da kuma sauran har masu kuɗin, na cewar shi makamashin nan da muke so a yi amfani da shi yana da tsada, kuma samun shi yana da wahala tattare ga jama'a. So wannan ne yasa musamman yanda ya nuna yanda ita arewa ba ta samun isasshen wutar lantarki, kuma ya alakanta yanda ake sare bishiyoyi a arewa da kuma sauran sassa na Najeriya, ana alakanta rashin samun ingantaccen makamashi da kwararowar hamada. Domin babu yanda za ka yi, dole sai ka nemi makamashi wanda ya kuma fi sauki da za a samu, shi ne a sare bishiya a yi amfani da ita domin a dafa abinci ko kuma a sarrafa wasu abubuwa da shi wannan itace, a samu mafita. Mun samu horo na musamman na cewar ga yanda za a samar da ita kanta wutar lantarkin, ga kuma yanda za a samar da makamashi ta hasken rana. To wannan ya ba mu ƙwarin gwiwa domin cewar mun san muna da sauran, muna fatan cewar nan gaba ba da dadewa ba za a samu mafita akan waɗannan matsalolin da suke damun talaka da kuma ita ƙasar baki ɗaya. Domin shi wannan abu ba ma mai talaka kaɗai yake shafa ba, domin shi illa ta misali ɗumamar yanayi idan ta zo duk kuɗinka kai ma sai ta shafe ka. domin akwai illoli da suke tattare da haka din, akan samu canji na yanayin samar da abinci a ƙasa, akan samu yanayi na rashin ayyukan yi, musamman idan kika duba gurare kamar su Borno da Yobe da Adamawa. Kwararowar hamadar ta jawo cewar yara suna zama basu da abin yi, wannan yana da matuƙar illa ga harkar tsaro da kuma samar da rayuwa da cikin inganci.
Mai sauraro, lokaci ya cin mana, amma idan aka kasance da mu a makon gobe, za a ji yadda al'umma za su iya taimakawa wajen kare muhalli, wanda a cewar masana bai kasance haƙƙin da ya rataya a wuyar gwamnati kaɗai ba. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da baƙin namu Hajiya Halima Bawa Buhari da Umar Salih Anka, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa a wuni lafiya.
Yanzu lokaci yayi na shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Mummunan cin zarafi ne wata gwamnati ta kama 'yan kasashen waje ta kuma kulle su ta raba su da iyalansu yawancin lokuta ba tare da bin hanyar doka ba don cimma wata manufa a kan wata ƙasa. Wata babbar haɗakar ƙasashe yanzu ta haɗa kai a hukumace don yantar da wannan ɗabi'a. A ƙarƙashin jagorancin Canada, ƙasashe 58 ciki har da Amurka, Australia da Japan da kusan galibin ƙasashen Turai sun goyi bayan wata sanarwa da ke allawa dai da kulle 'yan wata ƙasa ba gaira ba dalili da wata ƙasa ke yi bisa dalilan siyasa. Sanarwar ta jaddada haƙoƙin bil'adama da dokokin ƙasa game da kulle mutane ba bisa ƙa'ida ba, kamar yadda suke kunshi a kundin Majalisar Ɗinkin Duniya na haƙoƙin bil'adama da yarjejeniyar ƙasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya akan haƙoƙin al'umma da siyasa, da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa akan dangantakar ofisoshin jakadanci. Sanarwar ta tabbatar da cewa duk mambobin haɗakar na goyon bayan ƙasashen da aka kama 'yan ƙasar su ba bisa ƙa'ida ba, ciki har da masu takardar zama 'yan ƙasa biyu, aka kuma tsare su ko kuma wasu ƙasashe da ke neman cimma burinsu a kan wata ƙasa suka yanke musu hukunci. Sun kuma yarda da buƙatar aiki tare don magance wannan ƙalubale da ya damu kowa a matakin ƙasa da ƙasa. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya taya Canada murnar jagorantar hanyar a wannan muhimmin batu da kuma samun goyon bayan ƙasashe da yawa. A wata sanarwa ya kira tsare mutane ba bisa ƙa'ida ba a matakin dangantakar ƙasa da ƙasa mummunan saɓa haƙƙin wanda aka tsare, kuma wani cin fuska ne ga tsarin diplomasiyyar ƙasashe. A wani bikin fitar da sanarwar da aka yi ta yanar gizo wanda Canada ce mai masaukin baƙi, wanda kuma manyan jami'ai suka halarta daga ƙasashe da yawa, Secretary Blinken ya kira ɗabi'ar abinda ba za a taɓa amincewa da ita ba.
This kind of arbitrary detention goes against the human rights of the people being held. It brings anguish to their families, and it's a threat to anyone who travels, works, or lives abroad. It's time to send a clear message to every government that arbitrarily detains foreign nationals and tries to use them as leverage. This will not be tolerated by the international community.
Ya ce irin wannan kaman da ake yi ba bisa ka'ida ba ya wuce saba haƙoƙin mutanen da aka tsare, kuma yana kawo baƙin ciki ga iyalansu, sannan yana barazana ga duk wanda ya yi tafiya ko yake aiki ko zama a ƙasar waje. Lokaci ya yi da za a isar da saƙo ga duk gwamnatocin da ke tsare 'yan wata ƙasa ba bisa ka'ida ba, kuma suke ƙoƙarin yin amfani da su don cimma wata manufa. Ƙungiyar ƙasashe ba za ta lamunci hakan ba. Ganin yadda ƙasashe da yawa ke goyon bayan wannan sanarwar wata alama ce da ke nuna ƙarfi, a cewar Secretary Blinken. Yanzu sai mu ci gaba da tafiya a haka. Ina kira ga ƙarin ƙasashe su haɗa hannu da mu don nuna cewa tsare mutane ba bisa ƙa'ida ba kwata-kwata bai da wuri a dangantakar ƙasa da ƙasa. Mutane ba abin cimma wata matsaya ba ne. Wannan batu ne na haƙoƙin bil'adama da dokar ƙasa. Za mu kare dukkan biyan tare. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Mau sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman. Sai can da karfe 4 agogon Najeriya abokan aiki a Washington DC za su shigo da sabon shiri. A madadin murar Amurka, ni Nasiru Adamu Alikaya da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.